More music at houseofsongs.com.
Lale lale amariya dale ango, lale lale amariya dale ango, amariya amariya
ango amariya
barko na sa ubangiji na Allah
amariya
sarki gwani kai muke wasan
ango amariya
ta ko ina kai ka sani na balla
amariya
indai waka ce ko ina na cinna
amariya
albarka.